أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تجب على كراتم مقدمة متى sunan al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala, wannan shine darasin da zamu yi da hadisan da suke muqaddima dama ta kunshi hadisi 266 babe na 23 cikin muqaddima ta al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala yake cewa babul lintafa'i bil ilmi wal amali bihi, baban dake bayanin amfanuwa da ilimi da kuma aiki da shi. حديثي نتلي بيد همسن على الإمام ابن ماجه كي تيوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كي تيوى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تيرى جيكين الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم معنا ينا يوي تاتشيني معنا كان باسو لي باسو بي وكينا تازمي مش كلين ينتيكي تازم جيكي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يا الله إنا نيمان صلي لإلم دبي لأمهاني، ومن دعاء الله يسمع دعاء الدعاء دبزا أصور با أكربا وا مزا أكربا تبا يتي، ومن قلب الله يخشى دزكي دبتر سوران الله، ومن نفس الله تشبع دكماري ودبت قوشي. دكا وانا أبوبا قدا هدى النبي عليه الصلاة والسلام إنا نيمان صلي لغريسو نان ديك يتي، ومن علم لا ينفع إلم دبي لأمهاني، لأني لا يهذب الأخلاق الباطنة فسيرى منها إلى الأفعال يفسر منها إلى الأفعال الظاهرة. وند إلمن دبي وكارن تاتي ما متن حالا إنشي دسكي تكيم بعد نيشي يجارو حرما سكيزوا قباي وظاهرين شي زمن يجارو ويحصل بها الثواب العاجل يساملا دا وند كي أكتان در نبوبي ونمي ويكيكي تيا يا من تقاعد أما كارم خلقه ليس افتخار بالعلوم الظاهرة من لم يهذب إلمه أخلاقه yace lam yantafi bi ulumihi fil akhirah, ya kai wanda ka zamana kai da baya gami da manya sufantuwa da halaye nagari, ilimi ba abun alfahari bane da tara shi. Duk wanda ilimin shi bai tsabtace shi ba, bai gyara mishi halin shi ba, to ba zai amfana da ilimin shi ba a gobe lahira. Al Imam Tibbi rahimahullahu ta'ala yake cewa ka sani cewa abin da yazo cikin kullu ma fil qara'in al arba'a, abin da aka kawo cikin wannan abubuwa guda hudu yana nuni cewa lalle suna da muhimmanci a gaya, kuma abinda aka sa manhawar da aka kawo su wazalika tasilul ulum shine samun ilimi dan saboda amfani da shi. Idan mutum bai amfani da ilimin shi ba, la yahsul minhu kafafa, ba zai kame shi, ba zai samu shi ba kamewa, bal yakunu wabalan, zai kasance mishi musiba ne da bala'i ilimin shi. Fali zalika ista'aza minhu, shi yasa annabi yake neman tsari game da ilimin da bai da amfani. Kuma ita ma zuciya an halice ta ne dan ta ji tsoron Allah ubangijinta, wa azi ta buduwa azi ya rika shiga a gefa haske na imani a ciki. Idan ta kasance ba haka bace, ita zama zuciya ce ke kasassa, wajibi ne a nemi tsari da ita. Allah yake cewa fawalul qasiyat qulubuhum, narkon azaba ya tabbata ga masu ke kasassa zuciya. Yace wa inna nafsa inna ma yutaddu biha idza tajafat an darul gururi, kuma shi ran mutun ana lisahi da shi ne a mutunan kirki idan ya kasance ya nisanci gidan rudi. Wa anabat ila darul khulud, ya mai da lamarin shi zuwa ga gidan dawwama ita ce lahira. Wan nafsu mahama kanat mahumatul la tashba, rai duk lokacin da ya zama mai hadama ce mai neman san abun duniya bai koshi, harisatun ala duniya, mai kwadayi ce akan duniya, kanat ihda aduwul lamar, ita ce farkon abukiyar gaba ga dan adam. Fa aula ma yusta'azu minhu, ita ihda cewa mutun ya nemi tsari game da ita, hiya wa adamu istijabatu du'a, da kuma rishin amsa addu'a dalili ne akan cewa mai ilimi bai amfani da ilimin shi ba, ko kuma zuciyar shi bata yi tsoron Allah ba, kuma zuciyar shi ran shi bata koshi ba. Ya kawo wannan sharhin a cikin Misbahuz Zujaja. Min ilmin la yanfa, al-Imam Suudi yake cewa cikin bayanin ilimi wanda bai da amfani shine wanda bai tsarkake badinin mutum sai ya kai zuwa ga ayyukan shi wanda suke waje, sai ya samu rabo. To idan bai samu wannan ba, dole Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari game da irin wannan. Yace nafsu la tashba, rai wadda bata koshi, ma'ana harisun ala dunya, mai kwadayi ne akan duniya bai ya koshi, amma kwadayi akan aikin alkhairi, shi wannan abu ne abun so. Wa qurrab zibni ilma, dake wajen janibin ilimi ne annabi aka umarce shi cewa ya roki Allah ya kara mushi ilimi kaza kwadayi ne amma na alkhairi ba na duniya ba hadisi na 251 al-imam ibn majah yake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana abdullah ibn numayr an musa ibn ubaida an abdullah an muhammad ibn sabit daga abi hurairah yake cewa allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma anfa'ni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallam yana yoyita wannan addu'ar yana cewa ya Allah ka anfanar da ni da ilimin da ka anfanar da ni da ilimi na wanda ka karantar da ni kuma a gaba ka karantar da ni abinda zai anfane ni ka kara mini ilimi godiya ta tabbata gare ka akan kowane hali hadisi na 252 kwatankwacin shi dai daga Abubakar ibn Abi Shayba haddathana inja al-imam haddathana Yunus ibn Muhammad wa Suraij ibn Nu'man qala haddathana Fulayh ibn Sulaiman azwa qalzu Abu Hurairah ke cewa man ta'allama ilman mimma yutajibu wajhillah mimma yutagabihi wajhullah duk wanda ya nemi ilimin da ake neman yarda Allah da shi ma'ana ilimi na addini amma la ya ta'allamu illa li yusubihi garda min ad-dunya shi bai karance shi ba sai dan ya samu wata haja ta duniya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyama ba zai ji ko kamshin aljanna ba gobe kiyama ya'ani riha yana rihin shakenta Abul Hasan dalibin Ibn Majah yace haddathana Abu Hatim haddathana Sa'id ibn Mansur haddathana Fulayh ibn Sulaiman fa zakara nahu wa huwa ambaci kwatankwacin shi da yace min ma bi tagabi wajhullah ilmin da ake neman yarda Allah yace shine ilimi bayani ne na ilmin da ya kamata a nemi yarda Allah da shi shine ilmin addini da a ce mutun ya nemi ilmin duniya kamar ilmin falsafa da makamantan su dan ya nemi da su ilmin su mathematics su ilmin geography dan ya nemi ya karance su dan neman duniya ba zai shiga ba cikin wannan narkon dan asalin su dama ba na lahira bane ardan dan ya samu wata haja shine mata'ul hayatid dunya ardan ina dunya wata haja cikin shi akwai dalili akan cewa narkon ga wanda bai nuhaci ilimin shi ba kawai duniya yan nuhata amma wanda ya nemi ilimin shi dan saboda neman yardan mahallicin shi wannan shine zai kasance ba zaka ganshi ba da karkatuwa zuwa ga duniya da halaka ya huta daga cikin wannan narko da aka fada bayanin shi annal akhbar annal akhyar sima al ulama mutanen kirki balle ma malamai idza waradu yawm al qiyama idan sun zo ranar tashin al qiyama yajiduna ra'ihatul janna zasu ji kamshin al janna tun kahin su shige ta dan karfafa zuciyarsu da kuma sa musu lallashi ga zuciyarsu da bakin ciki da damuwar da suka kusgoge niya da ita wannan kiyasi ne ga wanda ke neman duniya wadda take karewa a cikin lokacin da ta riga ta wuce hadisi na 253 al-imam yake cewa haddathana hisham ibn ammar haddathana hammad ibn abdurrahman haddathana abu karb al-azdi an-nafi an ibn umar an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talabal ilmi duk wanda ya nemi ilimi li yumari bihi sufaha dan yayi jayayya da wawaye aulu bahiya bihi ulama ko dan ya rika alfahari da malamai shi ma a rika cewa ai sani sai wani aulu ya sarfa wujuhan nasa ile ko dan ya huskanto da huskar jama'a neman jama'a fa huwa fi nar dan wutan hadisin wannan hasan ne da yake cewa li bahi bihi ulama ko dan ya jayo huskan mutane yace yanwi bihi tahsilal mal wal ja kawai yana neman ilimi dan neman dukiya da neman matsayi da neman daraja wa sarfu wujuhan nasa alawami ile da kuma karkato ilimi wannan gama gari su kasance suna karkato da huskar su zuwa gare shi suna daukaka shi suna ilimi sai wani waja alahum kal khadimu lahu aw ja alahum nazirin idza takallama zaman shi suke sauraro dan wannan saboda burgewa ilimin su kuma sun hadu kewayen shi suna sauraron shi awamun nas dan saboda wannan yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa huwa fi nar dan wutan mu ga mummunan narko ga wanda zai kasance kawai ilimi dan a rika jayayya dan ana gardama yana da abun wadi ko dan ya kasance yayi ilimi dan saboda neman wani matsayi ko dan saboda neman wata daraja matukar na addini ne in bokon kace can kaje ka nemi duniya ka ba ruwan Allah da dama sana'a ce ba ta da alaka da ilimin addini amma in ya kasance ilimin addini ne mutun ya kasance yake yin shi da wannan muguwan manhaj ga mummunan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada Allah kare mu hadisi na 254 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn yahya haddathana ibn abi maryam anba'ana yahya ibn ayyub an ibn juraij an abi zubair an jabir ibn abdullah anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'allamul ilma li tubahi bihi al-ulama kakku nemi ilimi dan ku rika alfaharin ma da malamai da shi wala li tumari bi sufaha ko dan ku rika jayayya da wawaye sune jahilai wala tuhayyizu bihi al-majalis ko dan ku tattaro majlisi faman fa'ala zalika fannarun nar, duk wanda ya aikata haka wuta dai wuta ce, ma'ana wuta zai shiga. Da yace wala tuhayizu, kada ku tattaro jama'a, tahayizu at-tamakkun wa taqarrur murad bihi la tumakkinu qulubin nas, kada dan ku zamana kawai a cikin zukatan mutane dan ku kasance ku ne shugabanni a cikin jama'a. Wannan shine mafi babban abin nema idan zuciya ta lalace, sai zamana san Allah ya huta kawai san mutane da halitta mutun yake nema dan jama'a kawai su rika cewa kawai wane wane. To wannan ba karamar cuta bace, mutun zamana shuhura yake nema a cikin jama'a. Hadisi na 255 al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Sabbah anba'an al-Walid ibn Muslim an yahay ibn Abdurrahman al-Kindi an Ubaydullah ibn Abi Burda an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna unasa min ummati sayatafaqahuna fi ad-dini, lalle wasu mutane daga cikin al'umma ta su rika neman ilimi cikin addini. Wa yaqra'una al-Qur'ana, suna karanta al-Qur'ani. Wa yaqulun, suna cewa na'atul umara, mu je wajen sarakai fa nusibu min dunyahum, mu samu daga duniyar su. Wa na'tazilhum bi dinina, ko mu kiyaye cikin addinin mu, ba za su hutune mu ba. Wala yakunu zalika, wannan ko ba zai taba yiwa ba, matukar wanda zai rabu sarakai sai ya kasance ya halaka addinin shi. Kama la yutana min al-qatad illa shaw, kamar yadda daga tsaidau ba abinda ake cira sai kaya, kazalika la yutana kumin qurbihim illa, haka nan ba abinda za a samu a kusanci da sarakai sai halaka, yace illa sai qira sawa. Muhammad ibn Sabba yake cewa ka annahu ya'ani al-khataya, ya'ani illa al-khataya, ba abinda ake samu sai kurakure. Wannan shine al-galibu min ahwalihim, ma'ana galibi daga halayen su. Inda yake cewa suna karanta al-Qur'ani wa tafsirul ayat wa yatuna al-umara, suna karanta al-Qur'ani suna tafsirin ayoyi, suna jema wajen sarakai ba dan darura ta an bukace su ba, a'a dan su bayyana faralar su, su ma malamai ne kuma, dan kwadayi ga abinda ke hannun sarakai na duniya da na dukiya. Idan an ce musu ku kame yajma'u, ya kuke hada neman ilimi, ku malamai ne kuma ga ku da kusanci wajen sarakai, sai su ce muna zuwa dan mu samu wani abu na duniya, su kuma amma addinin mu, mu kare addinin mu. Yace bi Allah nusharikum in zasu aikin sabobin mu a ciki. To wannan yace ƙarya ce, zasu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada haka su aikata. Yanzu malaman sarki duk abinda za a buda, in gidan rawa za a buda, in ya je ya buda addu'a, in kokowa za a yi sai ya je da shi za a buda addu'a, duk wata badala da za a yi, matukar dai liman kin sarki ne a kowane gari, dolen shi sai ya tafi da yaki da yaso, komin kafircin da za a yi a gurin. To kaga wannan babu zancen ya ce ya kare addinin shi. Wala yakunu zalika, wannan ba zai taba yiwa ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai taba haduwa ba, kishiya bi ne wanda ba su gamuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali. Hadisi na 255 al-Imam yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad wa Muhammad ibn Isma'il haddathana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi haddathana Ammar ibn Saif an Abi Mu'adh al-Basri ha wa haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Ishaq ibn Mansur an Ammar ibn Saif an Abi Mu'adh al-Basri an ibn Sirin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'awwazu billahi min jubbil hazan huzni, ku nemi tsarin Allah game da rijiyar bakin ciki. Qalu, suka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma jubbul huzni, menene wannan? Yace wadin fi jahannam, wani katan kwari ne cikin jahannama. Ta'awwazu min jahannam kullu yawmin arba'a mi'a marra, a kullun jahannama ma tana neman tsari game da shi wajen so 400. Kila aka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, man yadkhuluhu, wa zai shige shi? Yace uidda lil qurra'il mura'in, an tanade shi dan makaranta masu riya, bi a amalihim, da ayyukansu. Wa inna abghadul qurra'a ila Allahi allazina yazuruna al-umara, cikin makaranta wanda Allah ya kiyama ya hushi da su, su ne masu ziyarar sarakai. Muharib yake cewa al-jawra, al-jawra az-zaliman sarakai. Abul Hasan yake cewa haddathana Yahya haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Numayr har zuwa karshen sanadi ya kawo shi al-Imam Tirmidhi ma ya huddo hadisin wannan. Nan da yake cewa hadisin yana da shahid ta hanyar hadisin Ibn Abbas din da an sufanta shi da rauni, Tabarani ya huddo shi yana da shahid kamar da Ibn Majah ya kawo shi. Abdul Azim cikin At-Targhib wa At-Tarhib yake cewa rafa'in shi a garibi ne, yana yiwa kasance mawqufi ne ga Abdullah dan Abbas. Bi isal faqiru ala babul amir, wasu malamai suke cewa saboda haka malamai suke cewa tur da talaka akan kofar sarki, wa ni'mal amiru ala babul faqir, kuma madalla da sarki akan kofar talaka. Fa innal awwal mushirun bi annahu mutawajjihun ila ad-dunya, dan na farkon duk talakan da aka ga wanda bayyana shi kuma yana lazumce da kofar sarki yana nuni zuwa ga kwadayi nabiyin kuma yana nuni zuwa ga cewa makusanci ne zuwa ga Allah madaukin sarki wa ala taqdir yanbaji an yurad bi jahannama wa ila ta'zibul usati lil kafara wal munafiqin yana yiwa ya kasance ana nihin da jahannama an tanade shi ne dan saboda azaba ga masu saban Allah ba kafurai ba da munafikai wannan kawai an tanade shi ne dan masu karatu masu riya hadisi na 257 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad al-husayn ibn abdurrahman qala haddathana abdullah ibn numayr am muawiyah an-nasri anna hashal an ad-dahak an al-aswad daga abdullah dan mas'ud yake cewa law anna ahlul ilmi sanul ilma wa da'uhu inda ahlihi da a ce malamai sun kiyaye ilimin su kuma sun aza shi gurin masu shi la sadu bihi ahlu zamanihim da sun shugabanci mutanen zamanin su walakinnahum bazaluhu li ahli ad-dunya sai dai sun bada shi ga mutanen duniya li yanalu bihi min dunyahum dan su samu duniyar su fahanu alaihim sai suka wulakanta har gurin masu duniyar ko mai kudi ne ko mai hali ne ko sarki ne ya kasance ya ga malami yana kaskantar da kanshi yana neman abin duniya wajen shi to ya kaskantar da wannan ilimin wanda har abada ba zai kalle shi ba da kima da daraja yace sami'tu nabiyakum nan gurin ba jama'a akwai wani malami da aka ma nadin wannan nadin alkali muna mishi jaje da malami nan mai koya ma'ahad yana nan gurin malam Abubakar da bakin shi yace mu sarki a nan gurin malaman wannan nasarauta ya hada su har kurma musu zagi yake danyen zagin da ake ma yara danyen zagin da ake ma yara haka yake musu ne ya jayo musu su suka je wajen shi ya riga ya rena su ya san ilimin su bai da wani amfani da shi da banza duk daya shi ma ya hi su sun je sun zama na su ne kaskantattu a tabar ma yana musu bayani sai suna daga wani ya daga murya ta kaiwa ka ci ka zanka wallahi ta gaban idan shi aka ma malami latijo tsoho wanda ya tsuha ko da imanin ka ko ba malami bane ba ka mishi wannan zagin amma sarki yake kunduma musu zagi danyen zagi me ya jayo musu wannan wannan magana kasin kaskantar da kansu su suka kai kansu sun nuna suna kwadayin kuma kwadayin abun hada ba abin da zai maka bai kai ya kawo bai taka karaya kariya ba in aka hada su ne wata jika bibi jika uku uku aka ba su kudi ne a wajen su ba zai raba kara talauci ba a tsadar rayuwar nan bai maka abincin rana daya ma saboda abincin da bai kai na rana daya ba ka je a yi ta kurma maka zagin da inda a gidanka ne ba wanda zai zage ka yace sami'tu nabiyakum yaqulu yasa wannan kala rawi yake shi mai fadin gaskiya ne wata rana yace sarki ya hada su ya taho yana aya ku malamai yace mishi yin dukkanmu nan ba malamai bane malamai na Allah in kana son suka zo mu je an kare taron in gwada maka yace an kira mu an kawo kaza an kawo ji an tashi ana mu envelope suka ce mu malamai dukka ba malamai bane gwada jahilai malamu da suka tashi yace sarkin Kano ne sai ya ja shi suka ta yace mu tayin gwada maka malamin Allah sai suka tayi gidan malam Muhammadu Gumaja suka kwankwasa yace aka ce mishi sarki ne yake magana a kofa yace ka huto yace mishi a ina rubutu wannan huta sarki ne da mota shi da jiniya da fadawa an taho amma ta yana cikin aikin shi bai ya huta aka ce a gauga yake fa yace ta hikawa ya shigo sarkin ya je ya tarra shi he da ba ya huto kofa ba sai dai ma je dakin shi ya tarra shi suka gaisa suka tattauna ya tashi ya biƙo wani abu yace a aje ka kawo banni bukata ya biƙo mushi wani abu yace banni bukata yace a an yi cohane yace cohane na yau yarinya da kowa game da ita ta je ta soyi na yau ne gobe kuma ta Allah ce jikar abun ka to suka wuta yace mushi to wannan sune malaman Allah ba mu ba yace sami'tu nabiyakum yace fahanu alaihim sai suka wulakanta wajen sarakai dan sun zubure mutuncin ilimin su yace sami'tu nabiyakum yaqulu naji annabinku yana cewa man ja'ala al-humuma hamman wahidan duk wanda yasa damuwayika damuwa daya ce hammu akhiratihi damuwar shi lahira shi kafahu Allahu hamma dunyahu Allah zai wadatar mishi da damuwar lahira duniyar shi wa man tasha'abat bihi al-humum duk wanda bakin ciki ya rarraba su fi ahwalid dunya a cikin halayen duniya lam yubalillahi fi ayyi haudi yace halaka Allah ba zai kula da shi ba cikin kowane kwari yaje ya halaka duk wanda ya kasance duniya ya ba gaba ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da lahirar shi kawai duniya ya ba gaba to babu ruwan Allah ka je ka iya ma kanka amma wanda ya kasance lahirar shi ya ba gaba to sai Allah ya ce duniyar ma ni na halice ta zan iya maka da ita kuma haka rayuwa take kasancewa Albani yake cewa da'ifi ne bangaren marfu'i Hassan ne Busairi yake cewa sanadin shi akwai rauni saboda na Hashal ibn Sa'id Bukhari yake cewa yana rawaito hadisi da dama wanda suke suna da munkarai ne Hakim yake cewa yana rawaito hadisi masu wahala yana da shahid amma a cikin hadisin da Tirmidhi ya kawo cikin Jami'in shi wanda zai zo sanadin shi a cikin Kitabuz Zuhudi da yake cewa rahimahullahu yace la sadu da sun yi shugabanci faqu siyada wa fadluhu al-ibada bi sababi siyana da sun samu shugabanci su zai jagoranci addini saboda sun kare kansu walawadu inda ahlul karama ba zasu kaskanta ba wajen wanda suke mutane banza duna ahlul ihana ba wajen kaskantattu ba a wajen mutanen kirki zasu girma masu mutanen zamanin su kamilallu mutanen kirki cikin sha'anin ilimi kamar yadda yake Allah madaukin sarki yana cewa rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat zuhuri yake cewa al-ilmu zakarullahi yuhibbuhu illa zukuru rijali ilimi sunan shi ma namiji ne ba wanda ke son shi sai namiji allazina yuhibbuna ma'ali al-umur wanda suke son lamur rana daukaka ba na kaskanci ba hadisi na 258 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana zaid ibn akhram wa abu badar abbad ibn al-walid qala haddathana muhammad ibn abbad al-hunadi haddathana ali ibn al-mubarak al-hunadi an ayyub as-sakhtiyani daga ibn umar din annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talabal ilma li ghayrillah duk wanda ke neman ilimi ba dan Allah ba aw arada bi ghayrillah ko ke neman wani Allah fali tabawwa maqaduhu minan nar ya neman masaukin shi a wuta na 259 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn asim al-abadi haddathana bashir ibn maimun sami'tu ash'as ibn sawar an ibn sirin an huzaifa qala yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'allamul ilma litubahi bihi al-ulama kakku nemi ilimi dan ku yi alfahari da malamai da shi awli tumari bihi sufaha ko dan ku yi jayayya da wawaye awli tasrifu wujuhan nasi ilaykum ko dan ku kauto da ku jayo huskan mutane zuwa gare ku fa man fa'ala zalika fa huwa fin nar duk wanda ya aikata wannan wuta zashi Busairi yace sanarin shi yana da rauni cikin shi akwai Busair bin Maimun ibn Ma'in yace sun yi ijma'i akan tarhin hadisin shi Bukhari yake cewa munkarul hadisi muttahamun bil wada'i hadisi na 260 daidai al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn isma'il anba'ana wahab ibn isma'il al-asdi habba'a haddathana abdullah ibn sa'id al-maqburi an ajaddihi an abi huraira qala rasulullah man ta'allama al-ilma yubahi bihi al-ulama wanda ya nemi ilimi dan yi alfahari da malamai wa yajari bihi sufaha dan kuma ayi jayayya da wawaye wa yasrifu bihi wujuhun na yace adkhalahu allah jahannam allah zai shigar da shi wutar jahannama kan sai ƙara maimaita shi ke hadisin duk da ya gabata yana zawwa da mummunan narko kala kala Allah kare mu babu na 24 na ƙarshe ina ga ku babu mansu ila an ilmin fakatamahu babun da ke bayani wanda aka tambaye shi game da ilimi ya boye shi hadisi na 261 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana aswad ibn amir haddathana umar ibn zazan haddathana ali ibn al-hakam haddathana aba an abi huraira anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa ma min rajulin yahfaz ilman babu wani mutumin da zai kiyaye ilimi fa yaktumuhu ya boye shi illa uce bi yawmal qiyama sai an zo da shi ranar qiyama muljaman bi lijamin minan nar am mushil zami na wuta ana jaye da shi Abu al-Hasan ibn al-Qattan yake cewa haddathana Abu Hatim haddathana Abu al-Walid haddathana Umar ibn Zazan fa zakara nahawahu yace za a zo da shi ranar tashin al-Qiyama mai sharhi yake cewa abinda ake nihi za a zo da shi cikin taron tashin al-Qiyama sannan Allah ya umarni da abinda ya ga dama da shi dan saboda an rihe bakin shi game da me yasa al-jaza'u min jinsi al-amal ya rihe bakin shi game da gaskiya ta Allah da aka tambaye shi to gobe kiyama shi ma a mishi lizami ya taho gobe har kiyama bakin naka a rihe zai taho shine sanya lizami a cikin shi sai a mishi sakamako irin yadda ya dace da shi mai yiwa wannan yace kebantacce ne game da wanda ya tambaye ka in ahalin a bashi wannan ilimin ne kuma ilimin da ya kasance mai amfani ba kowane ilimi ba wani zai tambaye wani abin da bai da amfani ka ki bashi amsa koda ka sani ba wannan ake nihi ba ko kuma wani ya tambaye wani abin da ilimin shi bai kai ba ka ki bashi amsa ba wannan ake nihi ba irin wannan misali kin ba wanda kawai da gangan ka kyale shi kuma ka san kamar misali wani ya zo ciki zai tambaye ka kan hukunce hukuncen sallah ko tsarki ko arola ka kace ka tahiyar ka ni harkokin na nake ina aikin gaba ka sha mini kai to wannan ba shi ake nihi amma wanda zai kasance saboda wata maslaha mun gani Bukhari yayi babe babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumi wanda yake banci ilmi ya hana ya ba wasu ya hana ma wasu saboda wata maslaha ai ko tambaye ta kasance ta ta'annufi ce da izgili ishma'an dan baka bashi amsa ba baka shiga kalkashin wannan ko tambaye da ka fahimta kawai ba dan neman ilimi ba dan ya san abun ba dan hukuncin ba kawai dan suna wata gardama ne wannan baka bashi wannan ba dan saboda gardama an yi hani akan ta in ka bashi amsa kamar ka taimaka mishi ne kan ci gaba da gardamar da annabi yayi hani wa qala al-khattabi al-imam al-khattabi ke cewa huwa fil ilmi daruri cikin ilimi na tilas ake magana kamar yace mutun ya tambaye ka yace karantar da ni musulunci da sallah kuma lokacin ta yazo shi bai iya ta ba ba wai cikin nafila ta ilimi ba wanda babu bukata a karan kanta ba tilas bane ba wasu abubuwa wanda ba na tilas a san su ba su ake nihi ba hadisi na 262 al-imam yake cewa hadathana abu marwan al-usmani muhammad ibn usman hadathana ibrahim ibn sa'd an az-zuhri an abdurrahman ibn hurmuz an al-a'raj annahu sami'a abu huraira yaji abu huraira yaqulu yana cewa laula ayatani min kitabillahi dan ba ayoyi guda biyu ba a qur'ani na litahin allah ma hadastu anhu bazan bada hadisi ya'ani anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an wani abu ba abadan har abada yace laula qaulullahi dan ba hadar allah ba da yake cewa innal ladzina yaktumuna ma zalallahu min alkitabi dan ba wanda suke boye abinda allah ya sabko na qur'ani har zuwa karshen ayoyin biyu ya kawo su yace dan ba wannan aya ba inji abu huraira da ya kasance na kame baki na gami da bada ilimi da na bari wasu sun yi Abu Huraira ya kasance yana ji makan shi tsoro ne inji mai sharhi hirsul jahi wa dunya gudun neman kwadayin matsayi da kuma neman duniya sai yake gurin ina ma a ce Allah bai bayyana ilimin shi ba ga wani dan saboda kallon ya nuba zuwa ga mummunan narko da aka yi ga wanda ya kasance ya boye ilimi ya bada shi saboda neman duniya dan saboda an jarrabe shi da abubuwa guda biyu la yan bagil alimi an yitruka amalahuma abubuwa biyu ne in ma ka bada in kai dan duniya dan neman jama'a su cewa na masani ne kama banza asali ma azaba zai zame maka in ka ki badawa kuma ba wanda ya sani sai kai dai zamana ka shiga kalkashin wanda suka boye ilimi to sai ya zabi ya gabatar da wancan ya iya kokarin tsabtace zuciyar shi yace wa lihaza arfan nasu billahi ashadduhum khashyatan shi yasa duk wanda ya sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah tsoran Abu Huraira gami da wannan abun ne yasa yake fadin yake fadar haka shi yasa al-Imam Shafi yake cewa wajidtu anna al-khalqa kulluhum alimu hadha al-ilm nayi gurin a ce al-tu gabaki dai sun karanci wannan ilimin a wajen wani wanda ba ni ba hadisi na 253 al-Imam yake cewa haddathana al-Husayn ibn Abi Sirri sarri al-Asqalani haddathana Khalid ibn Tamim an Abdullah ibn Sarri an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce izala ana akhiru hadhihi al-umma awwaluha idan farkon wannan al-umma karshen wannan al-umma yake tsine ma farkonta faman katama hadisan duk wanda ya boye wani hadisi faqad katama ma anzalallahu ya boye abinda Allah ya sabko kenan kamar wannan lokacin da muke ciki karshen wannan al-umma suna tsine ma farkonta ɗan Shi'a suna ta tsine ma sahabbai to yanzu wajibi ne malamin da ya san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi bayanin su yayi raddi ga ko a rubuce ko a karance batan mugun batan su Busairi yake cewa sanadin shi akwai Hasan ibn Abi Sarri kazzab ne Abdullah ibn Sarri da ifin Mizzi cikin al-Adraf yake cewa Abdullah ibn Sarri bai gamu da Muhammad ibn al-Munkadir ba ya rawaito shi Ahmad ibn Nasr al-Farra da wani da dama daga Abdullah ibn Sarri daga Sa'id ibn Zakariya daga Ambasar ibn Abdurrahman daga Muhammad ibn Zazan daga Ibn al-Munkadir da yake cewa farkon wannan al-umma abin da yake nihi mutanen banza daga cikin Rawafid ɗan Shi'a da Khawarij da wasunsu wanda suka riski wannan zamani suke bayyana wanda ya riske su a wannan zamani to wajibi ne ya rika bayyana farala da daraja ta sahabbai misali shi yasa mun gani cikin nan muqaddama mai Ibn Majah ya hawada mana farala sahabbai ɗaya bayan ya kawo farala su jumlatan wa qad tasadda bihi jama'atun yace diyawa daga cikin jama'a sun ba da kansu gami da wannan har wasu ma suka yi shahada akan wannan cikin su akwai Abu Abdurrahman an-Nasa'i sahibu sunan yayi litahin da ya bayyana farala Ali ibn Abi Talib lokacin da aka wani daga cikin yan bid'a ya tambaye shi to ba zaka ambace wa faralan Muawiya yace amma yake fi Muawiya annahu kafana wa anna lahu alfada'ilu yajnubu ali yace ya wadatar abinda muka sani na farala gare shi yace fajarruhu min almunbar suka jayo al-imam an-nasa'i daga munbari suka yi ta bugon shi bugo na tsanani hatta hamal ila baiti sai da aka dauke shi zuwa ga gidan shi wa mata wa kutila yan mutu kuma a wannan kisan nashi su suka kashe shi al-imam an-nasa'i shahada yayi dan saboda rawafid yan shi'a suka abun gikin shi suka kashe shi kenan kaga wannan yake nuna mana cewa gaskatuwar wannan magana yayi ga bayyana bayyana khasa'is na ali yana nan littahi sananne ne khasa'isu ali nisa'i sababin wallafa shi ya zama ajalin shi al-imam ahmad an fitine shi cikin fitina ta halitta al-qur'ani al-ala al-akhir an jarrabe shi da balu'i masu yawa dalilin wallafa wallafan shi da ya bayyana gaskiya malamai da yawa gaskiyar da suka bayyana ta zama ajalin shi da yake ce azaka suratul jahalu hasalatul haja ila ilmi idan jahilci ya watsu kuma bukatuwa zuwa ga ilimi ta kasance to anan gurin zaka gani harkon alƙarshen al'umma yana zagin harkon duk me ya kawo mana wannan yan shi a tsatsubirin jahilci ne yasa suke ganin rishin sanin darajar sahabbai suke zazzagin su dan ba su san ba faralarsu da darajojin su hadisi na 264 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn al-azhar haddathana al-haisam ibn jamil har zuwa anas dan malik yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man su ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi game da ilimi fakatamahu ya boye shi urjima yawmal qiyamati za a mishi lizami ranar qiyama bilizami minna lizami nauta hadisin ma'ana wancan da ya gabata sindi yake cewa isnadin anas cikin shi akwai yusuf ibn ibrahim bukhari yace sahibu ajaib ibn hibban yake cewa yana rawaito hadisai daga anas da dama wanda ba a rasa magana kan sanadin su an yi ittifaki akan raunin shi wabil jama'a hadisi na wabil jama'a farmatun sabitun a takaice dai matanin hadisin tabbatacce ne cikin wasu sanadduka wanda ibn majah ma ya kawo sanadin tabbatacce a baya hadisi na 265 al-imam yake cewa haddathana isma'il ibn hibban waqid as-saqafi abu ishaq al-wasidi haddathana abdullah ibn asim haddathana muhammad ibn dab an safwan ibn sulaym an abi abdurrahman an abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri an abi sa'id al-khudri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man katama ilman duk wanda ya boye ilimi mimma yanfa'u allah bihi fi amrin nasi abinda allah yake an hwanarwa cikin lamarin mutane amr dinihim lamarin addinin su gagana ha anyi wani kaidi cewa ilimin da zai amfanar da su cikin addinin su ba kowane ilimi ba kenan wanda yayi ilimin matematik yayi ilimin fisika yayi ilimin falsafa dan ya boye abin shi can da sharrin shi dan ya ilimul kalam ya boye abin shi can da sharman shi dama ba shi ake nihi ba wanda ke amfanar da mutane cikin addinin sai ce aljamahullahu yawmal qiyamati bilizamin minan na Allah zai mishi lizami gobe kiyama lizami na wuta shi yasa zaka ga duk wanda ya kasance ya san wani abu zai ta kokarin ya sauke wajibin shi gudun kai shiga kalkashin wannan tsawar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace lamarin addini badal ne na amrun dini yana amrun nasu kai yana nihin wannan wa'idin mummunan narkon da aka fada ke bantacce ne ga wanda ya boye ilimin addini ba ilimin sana'a ba na duniya saboda boye amfani na duniya shi wannan ja'iz ne wanda ya ga dama ya bayyana ya amfanar da jama'a ya so amfane ya samu lada ayyuka na sana'a wanda kuma ya gani zai boye wannan ba za a ga laifin shi ba dan yaki koya ma wani ya koyi kafinta ya koyi gini ya koyi kaza ya ga bai ya koya ma kowa ba wannan ba za a ce ba ya samu narkon azaba walakin la buddu bi hadhihi al-mata wa tastahiqu bi al-wa'id bal ahwana min kitmani ad-din wa amma ma yanfa'u fi ad-dunya wa yadhurru fi al-akhirah fa kitmanu mustahsanin jiddan amma abinda zai an hanar a duniya kuma a lahira ya cutar to wannan boye shi shine yayi kyau ma kenan ilimin da ya zama na ko ka bayyana shi cutar da jama'a zai yi to wannan bayyana shi ma ba zai amfani ba sindi yake cewa daga abi sa'idin al-khudri cikin sananin shi akwai muhammad ibn dab abu zur'a ya ce makareci ne ya nasaba shi ma zuwa ga wadul ahadis hadisi na karshe na 266 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn abdullah ibn hafs ibn hisham ibn zaid ibn anas ibn malik haddathana abu ibrahim اسماعيل بن ابراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين انا ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم دو وند aka tambaye shi game da ilimi fakatamahu ya boye shi uljima yawmal qiyama za a mishi lizami ranar tashin alqiyama bilizami minna da lizami na wuta hadisi ne sahihi ya gabata wannan shine karshen muqaddima ta wannan littafi mai albarka dama mun ce ya kumshi hadisai guda 266 abinda muka gabatar cikin sha Allah ya bamu ladan shi na kuskure Allah mana gafara Allah ya kare mu daga riya Allah ya kare mu daga al-ujub wal sum'a da duk abubuwan da ke bata ayyuka ya bamu ladan isar da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan yayi lahiman dan saboda dalilin darura bukata abun a lokacin ba dan ya shahi sha'anin addini ba yana daidai da kamar wanda zai gama kawo yana wuciya ya tunwa ya dunkwari rijiya zai hada in ya si baya ce ba ai ina ruwa na gana ga ya mushi ba dan Allah bai azza mana ba in mushi bayani dan ba ilimin addini bane to wannan wajibi ne mushi bayani in ya bar shi ya halaka ma zai kasance shi kamar shi ya kashe shi to wannan shi ma haka ne